far out, it's creepy. I don't think they'll ever get the groovy stanzas that we said. Love, but they're not smart, creepy. They have no roses, so consciously they envy us a lot. They look down their noses, see a couple of dorks with no love than they have got. When they see us holding hands, they wish that they were kids in love. And when they hear our favorite bands, they wish that they were kids in love. No matter our profit, just smile, they wish that they were kids in love. And when we make each other smile, they wish that they were kids in love. La 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 la. As far as I can tell, while other lovers go through hell, we'll know we're too cool for damnation. They may not be cutting edge, but we won't take the mainstream pledge. For we don't need your admiration. They may not show it, it doesn't fit. They're made of little girls, you don't even know it. But jealousy abounds within their souls. When they see us on the street, they wish that they were kids in love. And when they hear us trick or treat, they wish that they were kids in love. They better come and skip away, they wish that they were kids in love. And you can almost hear them say, they wish that they were kids in love. The la da 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 da